trochę. English. You understand English. Islam means submission to Allah and the belief in all the prophets, the last of whom is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We want you to recite as a testimony in front of us. I want you to say, Ashhadu Allah ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله يا تستفعين that there is no doubt in worthy of worship except Allah that Muhammad is his messenger. What is your name? So which name do you want? Okay, good name. You take bath, then you start worshipping Allah, praying and fasting and doing all the necessary things. The women teach us for you to assist you understand the religion. There is a gift from your fellow Muslims, brothers or sisters to assist you. And if you have any problem, there are some ladies that will assist you. May Allah bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, yau mun zo ranar Alhamis wadda ke 23 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ranar da ke daidai da 1 ga watan August shekara 2013 shekara ta miladiya. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yesterday we discussed a verse of the Quran which says, Ma ala rasooli illa al-balaq. The only job for a messenger is to proclaim the message. But Allah knows what we make apparent and what we hide. So the prophets are only to deliver their message. They are not there to force you to comply with the message. You are left alone with your God of creation. When the message reaches you, Allah knows what you make apparent and Allah knows what you hide. If you have faith, Allah knows your faith. You cannot hide your faith. You cannot hide your faith from Allah. He knows when you are a believer or not a believer. The job of the prophet is only to proclaim the message, to deliver the message, then it's up to you to walk with the message. This implies that every single Muslim is required by his lot of creation to contribute his own quota in the building of the nation, and also take charge of his own affairs. Nobody is going to be responsible for your prayers, your fasting, your hajj. Nobody is going to be responsible. You alone will be responsible. And nobody will be asked about you, and you will not be asked about somebody else. But there are some collective responsibilities. Muslims, every single Muslim should contribute to that collective responsibility. Because this nation is one nation. And a nation must be able to stand on itself, protect itself, protect its own interests. And every single Muslim is required by Allah to give his own quota to contribute. The least you can do even is to pray God to assist the Ummah. That's the least you can do. But if you can give your money, if you can do something, you should participate. But to stay alone and say that waiting for others to do, this is not the way of religion. This is the way of Allah. You have to put in your contribution. You have to enjoy people with what is good and to prohibit them from doing what is bad. This is the essence of Islamic religion. Today, Allah is telling us, tell them, La yastayi al-khabith. The bad, the dirty, the filth is never equivalent or equal or tayyib to what is good and halal. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Even if you will be entrained by the number of what is bad, then look at numbers. Then look at numbers. Look at the quality. What is important in Islam is quality, not numbers. There is no way numbers work without quality. So Allah is calling us to be qualitative, to be united, to do what is good. Then look at the number of bad things and say, okay, I'm defeated, I have to join the crowd, or else I'll get lost. No. Say the right. And Allah is saying, فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةٍ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ. So many times. So few people will have victory over a lot of people. And this is what we are seeing in the world. Unity is very important. Whoever is united, no matter how small, they are the strongest. The military is meant to be united. Esprit de corps. Military. The military training is training group of people to be united to take on command. This is what the military does. That's why if there is a freedom, anarchy. Whatever there is in any country, once the military step in, they are so few in number. They are few in number that they can control the whole country. Why? Because they are closely knitted. Few people but controlling the whole country. The Jews in the world, why are the Jews controlling the economy of the world, controlling the media? Because all the instruments of power are controlled by them. And there are very few intelligent people that are united. Control the world. Even though we are many, but we are not united, we are not intelligent enough to understand even our religion, talk less or teaching others. So whoever is united wins the game. Unity. It's not the number. So Allah is telling us that we should look at quality, not quantity. We should always look at the quality. We should be qualitative. We should unite. We should impose our life, shine it on other people to see. We should not just say we are many. No, our number is not enough. We have to be able to look at a qualitative life. This verse is very important. Some people are using it to say that when they are denying people to be engaged in election, they say election or democracy as it is practiced, or whatever is called democracy, is very un-Islamic, is the way of kufr. So therefore they are calling Muslims to shun democracy. Muslims should not engage in democracy. Muslims should try to erect a caliphate system of government which, to their understanding, is the Islamic government that should be. Otherwise, if you cannot erect a caliphate, just stay like that. Don't join politics. Don't join democracy. Why? This is bring this verse. Why into the actor on the ladder of the medical community? In a good verse, they are mistaking this verse and they misunderstand the verse. To level something as an Islamic government is a misnomer. Because if you ask, what is an Islamic government actually, what is it? What makes a government Islamic? What Islam does in the Quran, Allah said, مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. I have not left out anything from the book. Nothing is left out from the Quran, yes. Now if you want to ask, I want an aqil. Is aqil mentioned in the Quran? No. Bananas, are they mentioned in the Quran? No. So what do you mean that Quran has left out nothing? When you don't have the name of aqil, banana inside the Quran. No, but the Quran mentions tamarat, fruit. In total, in Jumla, this is what the Quran does. It gives us the principle, but it doesn't give us the details. So what Quran gave us in relation to government is the principle of government. وَأَمْرِهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Their affairs should be by consensus. That is the principle of government in Islam. So now, Muslims have dealt with the Quran very bad. Because this principle of the Quran, we are not able to bring it into reality. Because knowledge, it says, where is knowledge bil quwa and knowledge bil fi'l. Bil quwa means theoretical knowledge. This is what the Quran contains, the theoretical knowledge. And the practice of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the companion, is the practice, is the practical application of Islam. Practical application of Islam. When it came to government, an accident happened, which all the Sahaba agreed this was an accident. Why? Because of necessity of time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam died. The concept of a shura government is not right. Suddenly a segment of the society, Al-Ansar, said we are going to elect a leader from our Ansar. So if the Ansar elect leader, the Muhajir, there will be chaos, there will be problem. So Umar wa Abu Bakr, Abu Bakr ibn Jarrah, rush into the tent of Bani Ansar. They asked, they saw them in the process of electing a leader, so they wanted to stop them. Say no, it is by shura, it is by consensus. But the issue, the debate was getting hot to the extent that Abu Bakr radiallahu anhu finds it easier to select Umar to lead, because Umar, even during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, everybody knows him to be straightforward, to be strong man, and people fear him and obey him. So Abu Bakr said, Umar, bring your hand, Ubayyah, I will give you the allegiance, vote of allegiance, so that this fitnah will die away. Umar said, no, he remembered, how can I be a leader of a nation? Abu Bakr is in that nation. No, it's not possible, because the closest friend to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Abu Bakr. It's his closest friend. So let's know. You bring your hand. So he gave allegiance to Abu Bakr, Abu Ubaidah, and all the people gave allegiance, and they went into the mosque. Everybody agreed. Only the Bani Hashim felt they were left out, so they revolted against that bay'ah. Only Bani Hashim, they are very few. But it's not the, in the end, they came and gave the bay'ah to Abu Bakr. But this is not my contention. My contention is that Umar radiallahu anhu, when Abu Bakr died and he became the Khalifa, he wanted to talk about Islamic government in Arafah, when all the Muslims from everywhere came, from Yemen, from Iraq, from Egypt, everywhere Muslims came for Hajj on the day of Arafah. Umar wanted to stand up and give the outline of an Islamic government. He wanted to do that. But some of the Sahaba told him, no, this is not the place for that. Why? Has every Dick and Jack, as we said in English, everybody, every Dick and Jack come to Hajj. If you speak people may not understand you and they may misconstrue your statement and spread it. People will not understand you. Then you realize, yes, people will not understand me if I speak here. So he said, it's better when you go back to Medina, which is the capital city of the Muslims. You stay with the Sahaba, those who have known the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam for a long time, you explain to them. It's better. So he said, yes, he agreed. Umar waited patiently until when he reached Medina. On Friday, on the Minbar, when all the Sahabas are around, he confessed that yes, what happened during the Bay'ah of Abu Bakr, we made a falter, we made a mistake. Why? Because we are supposed to wait until when we ask everybody. But we didn't do that because of a problem. But Alhamdulillah, he says, Allah has preserved us from the evil of that thing. Why? How Allah prevented them? Because even though they elected him without Shura, it came out that the Muslims will never agree with anybody except Abu Bakr. In Hausa we say Fa'ya Musa Zamazuk Menunu Fa'ya Bibida 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 It's an incident that happened by mistake, but it comes directly to what people actually want. So Umar said, Allah has protected us from the evil of electing somebody in Ashura. This is Abu Bakr. But now Umar told the Muslims, any Muslim, anybody who gives Mubay'ah to another man without the consultation of Muslims, he didn't say Sahaba, without the consultation of Muslims, such a man should not be obeyed, and the man that gave out his hand to get the leadership should not also be obeyed, with the caution that the people should be killed, because they want to take over power. So this is the principle of Islamic governance, Shura, consensus, by consultation, by agreeing of the Muslims. This is the principle of Islamic government. So now, if somebody tell you that we go back to the Khalifa system, the Khalifa system went into many stages. The first one was a mistake. Umar said that it's in Bukhari. I'm not saying that. And that does not often go for Shiites to say, okay, look at the thing you're saying. No! It's by Shura. Even Abu Bakr should be by Shura. Umar should be by Shura. Uthman should be by Shura. And Ali ibn Abi Talib should be by Shura. Not by a text from the Quran. This is what we are saying. When you say Ali ibn Abi Talib is anointed, is appointed by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we say, you people are telling lies. He was not appointed, he was not elected. Why? Because the Quran says Shura. People have to agree. But unfortunately, if people don't want him, no matter how pious, good he is, it's unfortunate for him. So what Umar says, what Bukhari wrote is the correct thing, that Shura is the only principle of Islamic government. Now, the whole Khilafah was destroyed. It went through many stages. It went through the stage of Shura because Uthman bin Affan, that application of Shura was done very well, 100%. Uthman was elected by Shura. Uthman. But unfortunately, some Muslims killed him. Since then, Shura disappeared until this day. You have to be belonging to a clan, Bani Umayyah, or you have to be belonging to a clan, Bani Abbas, or even Atraq came to be the Khulafa. So now, when you say, let's go back to the caliphate system, what do you mean? Caliphate system is a big word that has no meaning. Now, if you look at the systems of government, practicable system of government now, why is it practicable? Because Islam is very pragmatic. It's a religion of practice. It's not a theoretical religion. Islam is pragmatic. It's practicable. So now when you look at governments in the world that are practicable, which one is closest to the principle of Islam, the one closest to the principle of Islam, the one is Muslims should adopt. If you look at monarchy, a king will die and his son will die and his grand, like that monarchy, or his brother, or you have to be in a royal family to be the king, to be the ruler of Muslim, has been a way of governance, but it is bearing out. In Europe, completely it has become figurative, like the Queen of England, she's just a figure like that. She's no more holding the power, the Prime Minister. In Japan, the Emperor, they are almighty. He used to be the all everything. But after the Second World War, they were destroyed. So now they have a Prime Minister. Everywhere in the world, kings are losing power. The system is dying. The system is collapsing. It only remains a few Arab nations. Even in Nigeria, the system collapsed. It has collapsed completely. The power is with the governor, the power is with the chairman of the local government, and the power is with the president of Nigeria, commander-in-chief. This is where the power is. This is the one that is with money. This is the one that killed, if somebody has killed. This is the one that executed the policy. So the power has failed with monarchy in Nigeria. It only remains in some few Arab world. It's the world that is sustaining them, because through them they can achieve what they want. But there in the Arab world, two people are becoming wise. Wise every day. So monarchy is a dying old man. A man is dying. So now when you tell Muslims, like this young generation of Muslims, you are telling them, go back to monarchy. I don't think you have given them the right advice. Because which monarchy? By the time the door of that monarchy is already dead, there is nowhere to be found. Then another system of government is dictatorship. Military coup. Military. Because they are entrusted with the bond to protect the nation against enemies rather than protecting the nation and against enemies. They hijack the power of the people and subject people to dictatorship. Military coup, military government. This is what we have been suffering for a very long time. But the West has divorced themselves from military dictatorship. They have done that. So what remains? What remains? What another system of government remains that is viable, workable? There is one that remains well practicable except this democracy. Is there anyone available? There's no way you can just accept it. It's the only system that will allow people of different religions, different tribes, different things to live in peacefully in coexistence. And what Islam needs now is peace. Why does Islam need peace now? Because you cannot understand Islam in upheaval, revolution. You cannot even worship Allah if there is revolution and upheaval. You cannot worship Allah. That's why we need peace. And in that peace, we see how people are entering Islam. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. In place, many coming like that. Don't you see how many every day they are coming to say, أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Because they are in peace. In their prayer now, how can they become Muslims? Islam needs peace. And there is no system now presently practicable that will bring peace to people that of different religions, different tribes, different, except this democracy. The principles of democracy goes well with the principle of Islam. What is important in Islam is the principle, not the name. If you name the Khalifate system, which is monarchy, if you name it Islam, it's just you that examine Islam. Allah wants Al-Shura. You name it Islam, but it's not Islam. Democracy has Islamic principles. Shura, you don't name it Islam, but it's still Islamic principle. That people should be allowed to choose their leaders. This is the essence. So nobody, because of his short-sightedness or because of his knowledge, limited knowledge of Islam, come out and say, this is halal, this is haram, this is the virtue that confused us back. وما تخرج من طيبات ما أحل الله لكم. لا تجوز شيء فاطل إثبات الحرام يبدأ يسألون لا Yes, they are all of the discredited democracy, I know, especially those scholars that were living under monarchy. You can imagine a scholar living under a system of monarchy, whereby he cannot express himself except what the king wants. Such a scholar, if he says, democracy is not Islam, have you heard that same scholar say, monarchy is not Islam? No. So you cannot take his judgment. He's under fire. You cannot take his judgment. Monarchy is not Islam. The Sahaba didn't do monarchy. Moreover, when you see a scholar in such country is afraid to see anything wrong, a king will come in an Islamic country. A king will come, put out his hand, and shake women. The scholars will be grumbling inside, but none of them can come out and tell him, look, this is not the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Rasul said, we are people, men, that we will not shake hands with women. No scholar can tell him that. No. But here in Nigeria, I've heard scholars do things. If a Muslim will do that, that will be afraid to tell him. Will not be afraid to tell him. Here the scholars are not afraid of their leaders. Why? It is because we have the system of democracy whereby you are given right to say what you want. So now somebody is telling me that he left the Quran, he left the Sunnah, he said no, that's a free democracy. So what do you want us to pursue? Do you want us to bring back those areas and come to our neck? I learned somewhere in one of the big cities, 1 kilometer away from the alien palace, you have to remove your shoes. 1 kilometer from alien palace. Where is democracy? You put your own shoes and speak with Mr. President and ask him questions to explain. So how can you compare that with this? Some people are even the Quran, the Sunnah, and trying to cheat Muslims. Muslims are instructed, يَرْتَكِبُونَ أَخَطِ الدَّرَغَيْنِ to commit the lesser of all evils. Democracy is not free from ills, yes, we can say that. Monarchy is not free from ills. Dictatorship is not free from ills. But out of all systems available, practicable now, there is no system closer to Islam except this democracy, and it becomes wajib on us to embrace it so that we should protect our own interests. Because the aim is to protect our own interests. So we should take it as an instrument. So you should not hear any scholar saying democracy is not Islam, therefore don't invest in it, don't listen to him. For instance, even obey him and follow him, and you don't vote, you don't register your vote, and then non-Muslims take over all the governments as we have in Nigeria today. That scholar that is telling you democracy is not Islam. So go to him and say, okay, Mr. Scholar, I didn't vote, but now they are taking over the government. What do we do next? You have no option. Either to become Boko Haram or to just sit down to be suppressed. And if you become Boko Haram, you have to go hiding. You can imagine how many million Muslims you have to go hiding. So it's a wrong fatwa. They are misconstruing the fatwa. This religion is a practical religion. Even pig, pork meat, which is forbidden. In terms of necessity, Allah has said there is no problem, take it. There is nothing in Islam that Allah has not allowed you in necessity to take it. There is nothing. Even if you are forced to say, to bless him, even if you are forced, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. If you are forced to do blessing, Allah has allowed you. Once your heart knows Allah is there, the heart until when you have money, the car when you have money, prayer you cannot pray stand up, two days sitting down, like that. Nothing in Islam is compulsory without the ability to do it. Now we are planning to train a nation that has been left ignorant for a long time, trying to bring them out from the quagmire of illiteracy, poverty. We are trying to do that slowly. Then somebody will tell you, no, don't do that. That is stupid. And when you are asking, he doesn't know. I'm saying this is very important because we are coming to a new era. I can say it's a good tidings for Nigerians. We have a few days back that the APC, All People's Congress Party, is fully officially registered, which brings the death of ACN, which brings the death of ANPP, which brings the death of TPP. All these parties now are dead. A new party has arisen, which is the APC. We hope Allah, by this party, to bring balance. To bring balance in Nigeria is very important. We are not criticizing PDP. No. The PDP is evolving. A revolution is going on in PDP. We hope the revolution will come to a good conclusion. PDP should be democratic. Once we have these two parties, PDP and APP, APC, PDP and APC, once we have them, two very strong parties. Very strong parties, inshallah, Nigeria will heal from the problems we have. Problems of a section of Nigeria dominating another section. A section of Nigeria deceiving and cheating another section. And it will also solve our spiritual problems. Don't you see APC governors, because they become APC, they went to Maiduguri to show that there is nothing, it's only a myth. So it's important we have two strong parties. So we welcome this. It's a good omen for Nigeria. Inshallah, the future of Nigeria is good. This is a very beautiful country, Nigeria. You people don't know. Except those who are the outside. Nigeria is a very, very beautiful country. And the people of Nigeria are very, very good, obedient people. Oh, it's only a few people that are disobedient. So we hope Nigeria will heal from its disease. May Allah assist us and help us. Amen. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, da wata daura Allah, wata daga kuntuwa ta ba kwamitin izala?
25.
To wane ne kwamitin izala? To a zina kuna biyu, a kwamitin izala. To, masu musulunta ta ba 25, sannan masu musulunta 25. To, jama'a, muna magana kan aya jiya cewa ayyukan annabawa isar da manzanci, kuma Allah ya san abinda muke bayyanawa da abinda muke koyewa. To yau Allah yake cewa qul la yakun khabithul haram, wato abinda yake haram, khabith wato kwataccen abu mara kyau, wa tayyibu al halal, wanda kuma yake halal mai kyau, wato ba sa zama daidai na kyau. ولو أعجبك أي صرف قودا يا باكا وتصرف الحديث قودا يوم أبو مركو يا باكا شعوة ويخرم تامك ريب تولو يوم شي بيدي بأبن بيكي ليكيو حلال في تركه أبريشي فاتق الله صبرا قدس رو أن في تركه بل ولو أبن بيكي واتبه لكيو يا أولي الألباب ولو كلا نيزم أصحانك لي لعلكم تفلون دونك سامو نصرا فزورا وتتسامحي النصرة تعقب بقوله تعالى قبل ما تعليكم لما تتولى الآية خاجون بيان كاي أقول الآية لأنك تيوى يا حرم تامك ما تبتو أبو بوا تولى الآية تتكي كتي جننتا بجرى آية أماتنا لإن الله منشي ويسوس الأمقاني دي إتدى ويسوس الآية وينتك أكثر بيت الأرض يرليك على سبيل الله وإن كي ومسألة التي يوى طاعة ذات قرقة الدكي إذا جاء الله حيا الله دولنا كما تيوى يوم قرنا كذي باكا الأبو العجل كيش أوشي وكجداء كديشي باكا ديني دي قسكيا ولو أبنى قرآن التي wato duk yawan ƙarna duk yadda ka garta ƙarna kada ka bata sha'awa domin ba ta da wato ba ta yake ta ƙarya hore take yi ba ta ne ba ta yaya ƙarya mu dai take ba ta yaya kuma abu mai kaɗan za ka samu kamar da Allah ya ce kallin fiyatun kalilatun da wala da fiyatun kasiratun bi iznillah to da yawa kan sa mutane kaɗan su rinjaye da yawa ashe rinjaye a cikin ne wato abu mai kyau ake so ba yawa ba sai suna faɗin su ta aishe sa muke ce uku wannan mulkin demokrasi zai da kyau domin shi mulkin masu yawa ne a'a ya saka abu ba wurin shi ba ba hikima hikima shi ne ka ɗauki abu mai kyau amma ka sa shi wurin da ba wurin shi ba wannan magana mai kyau ce kuma dutse ce gaskiya kenan abu mai kyau zai zo da mara kyau amma ba ana nufin shi a irin tsarin mulkin demokrasi ba shi ne na ta bayan da turanci ina so in yi kuma bayani yanzu yana da mahimmanci har da irin wannan lokaci da muka ji rajista an yi ma ƙungiyar APC rajista ta zama ƙungiya ta siyasa wadda aka yarda da ita ta yi takarar shugabanci an yarda ma'anar shi kenan in kana ji akwai da wata ƙungiya ACN to yanzu ta mutu ana kai ana jinaizar ta ban san ko sun rufe ta ba ta dai mutu in kana ji wata ƙungiya CPC ta mutu mutu tus in kana ji wata ƙungiya AMPB ita ma ta mutu sun mutu amma sun haifi ɗane albarka shine APC me yasa muke ganin albarkan Allah domin ƙungiya ce za ta zama tana da ƙarfi tana da jihohi da gwamnoni daman matsalar ana fitan ƙungiya ne in ba ta da hanyar samun kuɗin tafiyar da zaɓe sai ta kawai turanta kuɗin za a jawo a ba ta kuɗi a ba su fanta su sha ana tun ana dangalawa su suna tafiya suna ta suna shan ruwa a wannan su ya zo da yiwa to amma an samu ƙungiya mai ƙarfi wadda ta san ciwon kanta ta kare akwatinta ta tsaya kuma ta ga IMEX ta yi aikinta to za ku ga an samu sauƙin al'amura a Najeriya amma duk da haka kuma PDP ma ba wayar da ita za a yi ba a'a ita ma ana son ta kamar yadda ake son wannan domin ne in kuma sun ta APC kawai za ku ɗaukaka ta koma matsayin PDP ita kaɗai to kuma za a zo da tsagawa domin ai ba mala'iku bane a can ɗin ma duk 'yan Najeriya ne na je ma wani su gwamnonin PDP ma za su tsallake su koma can domin sun ga alamu za a yi minti a can saboda haka duka 'yan Najeriya ne abinda ya kamata ku ku sani alherin da muka gani ko addishin da za a ga mutane shi ne kullum mutum ya samu kishiya to sai tsaya ya yi aiki da kyau domin yana tsoron kan wancan yin zarge shi da wani abu ba abinda Allah bai wa kishiya annabawan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo shi sai ga wani kuma musallamu tukka ba shi ma zai kishi annabi ne to ya baka gane annabi gaskiya sai ka ga na ƙarya baka gane rana sai ka ga dare ko ba haka ba sai sa duk inda ake wa'azi na gaskiya kuma sai Allah ya tayar da wani mimbari ana wa'azi ko wallahi da me ka gane wata gaskiya ke faɗa saboda haka yanda muke so APC da PDP su zama wayanda suke cikin PDP ba ta cikin hijira ba su gyara PDP wanda su fitar da ɓatattun ciki su riƙe ta su gyara ta su ƙwato ta kuma APC su zama su gyara ta su ƙarfafa ta sai ya zama 'yan Najeriya duk ɗan siyasan da ya zo suna ƙoƙarin yardar da abin da suke so ne sai kuma yi musa'ala ku tambaye shi me yasa ka ba in ana irin wannan mulkin wallahi muke ji muku ƴan nan sojoji da aka girke muku kwana ɗaya ba za su yi ba to mun da ko ta ba mu ce ne zai tashi su dole dole mutane ba su so mutane ba sa so abinda mutane ke so shi ne ƴan siyasa ke yi kamar yayin fati da ya zama mutane wahala ya zama shine komai da lafi a cikin kansu suwa suna cin kansu ko da yanda wata jahannama wani bangare sai da yake ko kai wata bangare jahannama ya ce wance yana cira to haka shi dubi ta zama kana fi dubi ma daga kare ba saboda haka sai revolution su kare su jera PDB muna so a kai PDB ba mu san ABC kadai kuma ai addini ya koya mana wannan siyasa shi kansa addini siyasa mai siyasa shugabanci shugabanci ina saka muku abin da yake alheri ga wannan al'umma ba muna da wani miki ba ba muna cikin bala'i ba to me maganin shi Allah ya yi muku bishara Allah ya nuna muna ga hanya sauki insha Allah al'amuran nan da muke ganin su nesa gashi Allah ya zo su kusa kusa ba wala mun ku addu'a mutane saboda ku ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar nan Allah ya shirye da mu da shugabannin mu gaba daya ya kare mu daga dukkan sharri ku ci gaba da addu'a shi malam APC din nan da kungiyar da aka mishi yana da muhimmanci wani ya zuwa shi ne manya-manya 'yan siyasa ne wanda suka san kan siyasa da kuma siyasa to irin wannan za a murde a danne mutane ba zai yiwu ba kuma ba zai yiwu ba daban ana danne a murde ne don mutane ba su waye ba shugabannin nasu ba su waye ba amma in sun waye su ba da za a danne a murde saboda haka a INEC ta shiri don shirin zaɓe na gaske shi profesor zai za ku mai addu'a Allah ya ba shi ikon wannan karo ya tsaya a yi abin da adalci kuma ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah
ne ma da dangane da waɗannan abubuwan da waɗan suna ganin cewa bai dace ba malaman addini su yi maganar siya ne ma zai ƙara mana haske a kan wannan
to farko farko na yi magana Abubakar radiyallahu anhu babu wani mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kai shi falala da daraja babu wani wanda ta Abubakar bin Abubakar Siddiq kuma shi ne shugaban ɗan siyasa musulmi shi ne president bayan shi Umar kuma shi ne president bayan shi Usman shi ne president bayan shi Ali kuma shi ne president sai da wata lokacin malamai kaza in da ma ina neman presidency din ne ko shi muke neman ba yana ji ba kana da ji amma ba zan nema ba ko ba zan taɓa nema ba don ne a da yana abu duniya ta yi nisa ta yi nisa ta yi nisa da ka ce kana son ka zama president a irin wannan ƙasa ta mu to sai ka zo ka turka addinin nan da ka yi imani da shi sai ka turka shi ha to ba kana da matsaya mutane ba to dole sai ka fara musu kwakwalima don na iya shi a iya haɗe shi to ha mu wannan addinin na wajen na islam ya fi muna komai duniyan nan wannan addinin ya fi muna mu ci gaba muna nuna muku addinin a harbo ilai na Allah ɗauki mu muna yi wannan saboda haka shugaban teku abin da ya kamata mu yi sai mu saka hikima mu saka hikima domin yadda muke ba ku ganin ikhwan muslim ikhwan muslim suka fitar da ƙungiyar zaɓe wa fasi suka ce mata wa hizbul tanmiya wal adala ko menene ba da wasu da addini an rubuta amma da yake mutane sun san ɗan ikhwan ne a ciki yanzu da suka samu mulki an yi makarƙashiya da soja a murƙushe su don ne don faɗa da addini da ake yi tura ce shiru wuyagun sarakuna na larabawa kuɗi ma suke bayarwa domin a toshe hanyar da ake samun mulki ta gaske shi ne mutane su zaɓi wanda suke so to waɗannan mutanen da kuma sun fito da ikhwan muslim da tun rana ta zarfa ka kwace mulkin sun fito da siyasa tunda mutane ne da yawa akwai na kirki akwai wanda ba su da kirki sai an fito da siyasa saboda haka muna koya muku ilimin siyasa ne a nan sai kun bi shi da wayo da hikima da dubara da wayo da hikima da dubara wayannan fati din nan APC da PDP ko mai da musulmai duka su shiga cikin su kuma manyan manyan siyasa kowane tsayin da yake in an yi haka abinda zai rage kadai in dan siyasa ya fito shine maslahar mutane. Ai ba na jiran dan siyasa ya koya min yanda ake alwala, ko shi kuke jira koya muku ya koya mai yanda ake harkar su, yanda ake kamulo da sablo, yanda ake tsawaki. Ai siyasa ka kuke jira koya ma a'a, muna da malaman da suka riga suka koya mu da mun san yanda zamu samu ilimin addinin mu. Amma matsalar mu yaran ka bai da lafiya, ka je asibiti ba ma asibiti, ko ka je tsada hanya ba kyau, makaranta ba kyau, komai dai ya rikice. So mu sa mutumin da zai iya gyara muna al'amarin mu na duniya. Anan ne Allah ke wa amuruhum al'amarin na duniya shura bai lahum, kada raka mu zafi wanda zai iya, ba sai mun ya fito muna da wannan shiga ta duniya ba, ba sai haka ba, domin al'amarin duniya muka bar shi kawai kalla. Amma al'amarin addinin mu mun san inda za mu same shi a cikin masalatai mu, wurin malaman mu, da ba su tsoron kowa sai tsoron Allah. Ko sani, saboda haka wannan abin da za a yi ya kamata musulmi ku ɗauke shi da muhimmanci, ku ɗauke shi jihadi ne, wato magana da ake wai demokrasi ba musulunci ba ne, a'a, yanda yanayin mu yake wannan demokrasi shi ne mafi sauƙin ɓarnar da ke cikin duniya, domin tsarin mulki gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya an kai shi hanya, ba a riƙe shi ba, domin abu ne mai wahala. Na ba da tarihi wanda har ya shigo a musulunci don wato shi ɗan shiga ya raba tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su iya bin wannan ka'idar mulki ba. To kai yau a yanzu za ka iya? Saboda haka tun da musulunci addini ne na aiki, addini ne na aiki, to kullum sai ka duba wanda ya fi sauƙi ka yi shi. In mun duba tsarin mulkuna na cikin duniya ko tsarin mulkiya ko tsarin kama karya dictatorship ko tsarin mutane su zaɓi wanda suke so, haka yake. To cikin waɗannan guda ukun nan, to wannan tsarin demokrasi ɗin nan ya fi kusa da musulunci a kan sauran waɗannan tsarurrukan. Misali, bari in ba ku misali, ga dabbobi guda uku, ga jiri, ga kare, ga kuma tsira, wane ya fi kama da mutum? Kai yanzu an ce ka zaɓi ɗaya daga cikinsu, abokinka ka riƙe shi kuna tafiya, wa za ka zaɓa? Jiri za ka zaɓa? Jiri ya fi kama da mutum, ko ba ka cewa ba? Har an yana ba ta jiri ya kama da ne? Mutum ya kama da mutum. To ai demokrasiyyar nan ita ta yi kama da shirin musulunci ita kadai, amma wancan na sarakunan kamar kare ne, wancan kuma akwai anaki, mulki na uku shi ne anaki, ba mai shugaba ba shugaba a wuri, kawai kowa dai shugaban kanshi ne, mutane su ta kashe kansu irin abin da ke faruwa a Somali. Shi kuma wannan har gara kare ya zama shugaba da anaki, ba shugaba, to wannan bala'i ne, domin kawai mai ƙarfi zai cuci mutane. Saboda haka biri na demokrasi ya fi sauƙi, kuma ya zama wajibi a yanzu, domin bai yiwuwa mutane ba su da shugaba, bai yiwuwa, saboda haka ya zama wajibi dukkanmu musulmi wajibi, kuma jihadinmu kowa ya je ya rajista, kowa ya je ya rajista, wajib ya nemo katin nan nashi ya je ya rajista, domin sauke shi ta zama kuna da amfani a kan yadda za a gudar da kasar nan. Allah yana hana yaƙi iri, ba ma gode mishi, muna jira sai Allah ya muna shi kaɗai, in tansurullah yansurkum wa yusaddid aqdamakum, sai kun taimaka sai Allah ci gaba daɗin taimaka muku. To gashi Allah ya kawo an samu fati masu ƙarfi guda biyu a Najeriya, wannan bishara ce mai kyau. Saboda haka mu je mu yi rajista, kuma in ɗan siyasan nan sun zo mu tambaye su abin da muke so, kada ku ji kunyan tambayan ɗan siyasa abin da kuke so. A Amerika mutane ne ƴan luwa, mutane ƴan luwa ba da yake suna da yawa, duk wanda yake neman shugabanci sai ya zo kula da ɗan su ya musu ƙarya, ya ce muna tare da ku. To balle ko mutane masu azumi, masu sallah, masu abubuwa na alheri, wani tsari ne
duk abinda ba ku so ba za a yi shi ba sai wani ya ce kada ku yi wannan kuskure ne mu yi kokari mu yi rajista a cikin lantar da muke yi na lahadi da na nuna ma mutane wani abu na wannan siyasa to yanzu da na ga an yi wannan rajista din ina ganin yana da amfani kuma gobe a sake nuna ma mutane wannan ilimi domin zai nuna mana ya za mu tafi da al'amarin mu me yasa muke maganar nan domin mu fitar da kanmu daga cikin wannan zalunci zuwa adalci daga cikin wannan duhu zuwa haske ba shi ne addini yake muna ba to yana cikin addinin shi ba Allah ya tabbata mu to saboda haka Allah da yake abu wanda yake kafanta barna haramun bai daidai da wanda yake mai daji ko da wannan abu kanshi ya baka wato mamaki da kuma ya sa ma farin ciki ya iya kara aya to ya yi annabi na zane ya kuwa inda kuka yi imani la tasalu an ashra'in tubda lakum tuzhir kada ku tambayi to kada ku tambayi abubuwa la tasalu an ashya wai abubuwa wato an yi shi nakira in tubda lakum in an bayyana muku wato tubhar lakum tasu'ukum za ku bata muku rai wato bima fiha min al-mashaqqa domin abin da yake cikin wahala ku tambayi abu wata shari'a ta zo ta yi shiru ba ta ce abubakai don wato shigin ka a son abu a addini ka zo ka tambaye abinda za a zo kuma a kawo da mutane wahala da a gama ma a ciki saboda haka Allah ya hana wannan da nasu na Qur'ani kada ku tambayi abubuwa wanda yake kuma shari'a ta yi shiru a kansu a kwana ana ko?
Ya
sun su raba abin da ita suna tare da ba ta gadar uba ya tsara su shi ne latarawar wato ba gado tsakanin musulmi da kafiri babu gado tsakanin musulmi da kafiri wannan dukiya ba araba ba sai yanzu araba da aka zo rabawa sai ga wannan ya kafirta ba duk aka ba shi wanda ga masu rai ake kada zutu da kai wanda yake mana shi ba a shi Allah kada addu'a ku da alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali 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 Muhammad wa ala ali